ga yadda ake mallakar aljana mai kawo kuɗi mai kuma taimakawa mutum ta kowane fanni a rayuwarsa. Ga yadda ake sirrin ka tsaya ka saurara kai dan uwa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. To ita dai wannan aljana tana ma'amala tana ayyuka daban-daban haka. Ima'ana tana aikin tana bada tana ba kawo kuɗi. Wato da yanki talauci gaba daya sannan ba tana bada kuɗi tana bada tsari ba tana bada tsari wato siyasa kake duk abin da ke ko basarake da kai mata nan wannan domin ita basarake ya ce ma